Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro barkanku da asuba, da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Hadiza Kyari muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Laraba 10 ga watan Yuni shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga kanin labaran duniya.
To Mahmud, iyalai abokai da mutanen da ma ba su san George Floyd ba sun halarci taron jana'izarsa a majami'ar Council of Church da ke birnin Houston a jiya Talata. Haka kuma Anthony Fauci ya bayyana cutar COVID-19 a matsayin wani mummunan abu a lokacin da yake jawabi jiya Talata da wasu shugabannin masana'antu na zanen ilimin halitta na zamani a cewar wani rahoto. Sai kuma shugaban kasar Burundi Pierre Nkurunziza ya mutu bayan da ya fama da abin da gwamnatin kasar ta ce bugun zuciya ne wata biyu kafin kammala wa'adinsa.
Kanin labaran duniya kenan. To gwamnatin jihar Kaduna ka sassauta dokar hana zirga-zirga wacce ta saka domin daƙile yaduwar annobar cutar coronavirus, inda ta ba da damar a fara sallar Juma'a da zuwa majami'u a ranar Lahadi. Sai dai ga wata tambaya da mai yiwuwa ke zukatan jama'a da dama.
Wasu suna magana cewa da kuka ce Juma'a da Lahadi banda sallah ta kullun-kullun ko zuwa coci na kullun-kullun kenan?
Abinda ake nufi anan shine
za a ji abinda hukumomin ke nufi. To a jamhuriyar Nijar kuwa majalisar dokokin kasar ce ta aiwatar da gyaran fuska ga tsarin kasafin kudaden shekarar nan ta 2020. Domin baiwa gwamnatin kasar damar tunkara wasu matsalolin da suka taso.
Kudi da aka tsara mu na wasu ministrori an yanke su. Kuma wasu an ƙara samu su wasu saboda su fuskanci sabon matsalar da aka samu.
To sai dai in adawa na yin kallon hadirin kaji ga wannan mataki za ku ji ƙarin bayani. Sannan muna kuma da rahoto kan wata zanga-zanga da al'ummar yankin 'yan tumaki a karamar hukumar Dan Musa suka yi a ta Katsina. Za ku ji mai zafi. Baya ga haka Murtala Faruk Sanyinna zai shigo da shirin baki mai yanka wuya. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Iyalai abokai da mutanen da ma ba su san George Floyd ba sun halarci taron jana'izarsa a majami'ar Fountain of Church da ke birnin Houston a jiya Talata. George Floyd dai shi ne ba Amurken nan bakar fata wanda mutuwarsa a lokacin da yake a hannun wasu 'yan sanda farar fata na Minneapolis ta janyo zanga-zangar yin Allah wadai da wariyar launin fata a fadin duniya. Wasu 'yan sandan birnin Houston su ma sun tsaya gefe guda a yayin da aka tura akwatin gawar Floyd wanda aka yi wa ado da zinari zuwa cikin majami'ar. George Floyd ba mutum ne mara muhimmanci ba. Wannan shine dalilin da ya tara mu nan. Abinda dan majalisar dokoki Amurka na jam'iyyar Democrat daga Houston, Al Green ya faɗa wa taron jama'ar kenan. Ya kuma ce laifinsa shine an haife shi bakar fata. Wannan shine kadai laifinsa. Dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Democrat Joe Biden wanda ya gana da iyalan Floyd a ranar Litinin shi ma ya yi jawabi wanda aka dauka ta bidiyo aka kuma nuna a wurin taron jana'izar na Floyd. Dr. Anthony Fauci ya bayyana cutar COVID-19 a matsayin wani mummunar abu a lokacin da yake jawabi jiya Talata ga wasu shugabannin masana'antun nazarin ilimin halitta na zamani a cewar wani rahoto. A cikin wata hudu annobar ta gurgunta lamura a fadin duniya kuma har yanzu ba ta wuce ba. Abinda Fauci, daraktan cibiyar kula da cututtuka masu yaduwa ta Amurka, ya faɗi kenan a wani rahoto da aka wallafa a jaridar New York Times. COVID-19 cuta ce da coronavirus ke janyowa, cutar da ke shafar numfashin bil'adama da ake dauka daga mutum zuwa mutum, wadda kuma ya zuwa yanzu mutum sama da miliyan 7 suka kamu da ita a duniya, ta kuma kashe sama da mutum 408,000. Fauci ya ce yanayin da cutar ke yaduwa cikin sauri a duniya ya bada mamaki. Ya kara da cewa cuta ce mai yaduwa za ta iya bazuwa a fadin duniya cikin wata 6 zuwa shekara 1, amma wata guda COVID-19 ta dauka, in ji Fauci a cewar rahoton. Shugaban kasar Burundi Pierre Nkurunziza ya mutu bayan da ya fama da abin da gwamnatin kasar ta ce bugun zuciya ne wata biyu kafin kammala wa'adinsa. Nkurunziza ya mutu ne a asibitin Kurusi da ke gabashin Burundi da yammacin ranar Litinin kwana biyu bayan da yace baya jin dadin jikinsa aka kuma kai shi asibiti abinda gwamnati ta faɗa kenan a wata sanarwa da take kafe a shafukan sada zumunta a jiya talata an kai mata unkurin Ziza Dennis Bakumi unkurin Ziza wani asibiti dake babban birnin Kenya ta jirgin sama a ƙarshen watan Mayu bayan da ta kamu da cutar COVID-19 har yanzu tana wani asibiti dake Nairobi inda take murmurewa amma rashin lafiyarta ta janyo jita-jitar cewa shugaban shima ya kamu da cutar an rantsar da unkurin Ziza dan shekara 55 da haihuwa a matsayin shugaban ƙasa a shekarar 2005 a ƙarshen yakin basasar Burundi haka kuma sake zaɓin sa a shekara ta 2010 neman tsayawa takara karo na uku a shekarar 2015 ya janyo wani yunkurin juyin mulki wanda bai nasara ba da kuma tashin hankalin da yayi sanadiyar mutuwar daruruwan mutane kuma ya sa dubban 'yan Burundi tserewa daga ƙasar ranar 20 ga watan Agusta ya kamata ya sauka daga kan mulki bayan da magajinsa wanda shi da kansa ya nemo General Evarist Ndayishimiye ya lashe zaben shugaban ƙasa a ranar 20 ga watan Mayu
to akai da Habiba wacce nan ba da jimawa ba za ta sake dawowa da ƙarshen labaran duniyar Kura ta lafa bayan da al'ummar 'yan tumaki da ke karamar hukumar Dan Musa a jihar Katsina da ke arewacin Najeriya suka yi bore don nuna kushinsu game da rashin tsaron da ke kai ga asarar rayuka da dukiyoyi. Wakilinmu Sani Shu'aibu Malumfashi ya rawaito cewa tun da farar safiyar jiya talata jama'ar yankin suka yi dandazo kan hanya suna kona tayoyi da hotunan mahukunta kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da Sani ya aiko mana.
Wannan hayaniya da ƙarar harbin bindiga kenan ake ji. Sa'ilan da jami'an tsaro suka yi harbi a sama don tarotsa matasan da suka yi dafifi kan hanya suna nuna bore da fushinsu. Ko da yake dai babu wanda ya samu rauni a jikinsu. Matasan sun karya katakan da ke ɗauke da manyan hotunan shugabanni akalla har guda 7 tare da kowane tayoyin mota bisa titin da ya latsa garin.
Gaskiya mu muna zanga-zanga ne bisa rashin tsaron da ke wakana a garin mu 'yan tumaki duk da dai an kawo sojoji a Dan Musa local government amma suna cikin ji gaskiya kuma da halbalban da ake yi a gaban idanunsu kuma a cikin kunnansu suke jin abin da ake kuma tazarinsu ba wata mita bace ba
mutane da yawa ba su kwana gidajensu dalilin tsorata da suka yi da kuma rashin wani mataki da gwamnati bata dauka ba tun daga bayan kwana daya daga kashe shi har zuwa yau waɗannan 'yan bindiga suke zuwa garin nan suna daukan mutane suna tada ma jama'a hankali
jin wannan bayani na matasan ya sanya na nemi jin ta bakin shugaban kwamitin tsaro kuma sakataren gwamnatin jihar Katsina Dr. Mustapha Inuwa
gaskiya ne muna da bayani kuma muka mun jajanta ba mu ji dadin abin da suke faruwa ba na farko dai kamar da ka sani gaskiya ne an kashe hakimi kuma kafin ma wannan daukar mutumin shekaran jiya an tarbi hanya an kwace mutane kudade da wasu abubuwa amma an shiga da wasu mutane daji amma na fahimci an karbo ɗaya daga cikin wanda ka shiga da su din sannan kuma jiya wato safiyar yau aka dauki wani ma'aikacin karamar hukuma mai kula da bangaren lafiya to wannan shi har zuka mutane ko musamman ganin cewa bai wuce kilomita ɗaya ba akwai sojoji ba suke neman ma dai a cire su daga nan wurin amma dai alhamdulillahi an yi maganganu da su an da sojoji da 'yan sanda sun kai musu aje na wurin ko su zanga zaga har suna tabbatar da akwai tsaro idan su wani babban matsala a cikin jama'a akwai mutanen da duk inda suka ga motsin jami'an tsaro za su shiga wa mutanen nan a cikin mutane mazauna gari tunda ai kwanan nan sojojin nan sun je nan karkara ba dajin da ba su shiga ba
sakataren gwamnatin jihar Katsina kenan Dr. Mustapha Inuwa Sanja Malumfashi murya Amurka daga Katsina Najeriya
yanzu ga Hadiza ta dawo da ƙarshen labaran duniyar
a gefe guda kuma a daidai lokacin da ake ci gaba da zanga-zanga a Amurka game da mutuwar George Floyd yanzu wani sabon take da ke ya bullo kuma yake jira da taken ran bakar fata na da muhimmanci da ban iya numfashi ba shine a rage kudaden da ake kashe wa ɗan sanda babban kiran da wasu 'yan gwagwarmaya suka dade suna yi na a rage kudaden da ake kashe wa 'yan sanda ya shiga matakan kasa a yayin da masu zanga-zangar ke neman a yi garan bawal a tsare-tsaren ƴan sanda don kawo ƙarshen zaluncin siyasa da kuma ware launin fata a tsarin shari'ar masu manyan laifukan kasar. Sai dai ko me hakan ke nufi? Amsar ta danganta ga mai tambayar. Yayin da galibin masu zanga-zangar ke tunanin akai kudaden da ake ba rundunar ƴan sanda bangaren ayyukan al'umma, wasu masu fafutuka sun ɗaukaka kiran yanzu suna neman a rage kudaden da ake kashe wa rundunar ko kuma a kawar da wannan bangaren ma gabaki daya. Jami'an ƴan sandan kwantar da tarzoma sun tuhumi dubban masu zanga-zangar da suka bijirewa dokar ƴan sanda zagayowar ranar fara zanga-zangar nuna kin jinin gwamnati a daren jiya Talata. Mutanen sun tattaru a filin Charter Garden a gundumar tsakiyar inda ake hada-hadar kasuwanci a Hong Kong da yammacin jiya. Wasunsu sun rike tutocin da aka rubuta ƴancin Hong Kong, sun kuma yi ta yin wake-wake. ƴan sandan na kwantar da tarzoma da yawa sun durar musu suna bincikensu. Su kuma faɗa musu taron da suke yi ba bisa ka'ida yake ba, kuma za su kama su idan ba su bi umarnin ba. Wani mutum da ya zagi ƴan sanda nan da nan aka kama shi aka tsare, yayin da jama'ar da suka taru suka yi ta rera waƙoƙin kin jinin ƴan sanda.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. To a ƙarshe dai gwamnatin jihar Kaduna Malam Nasiru El-Rufai ya sanar da sassauta dokar zaman gidan da aka kwashe sama da kwana 70 ana cikin ta, inda daga yau Laraba za a fara fita daga karfe 6 safiya zuwa 8 na dare a kullun. Gwamna El-Rufai ya ce sallar Juma'a da cocin Lahadi kawai sassaucin ya amince da su. Daga Kaduna ga Isa Lol Ikara da ƙarin bayani.
Kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar Kaduna Malam Samuel Aruwan ne ya yi bayani game da wannan sanarwar da gwamnatin ta fitar.
Daga yanzu mutane suna iya zirga-zirga daga karfe 6 na safe zuwa karfe 8 na maraice a masallatai da kuma coci za a fara wannan mako nan take. Amma duk abin da za a yi wannan ranar ne kawai, wato Juma'a da kuma Lahadi. Kuma kamar a yi sallar Juma'a da kuma coci na ranar Lahadi wanda ake dole ne sai an cika sharuɗa wadda masana kiwon lafiya suka gindaya. Sannan kuma kasuwanni da kuma makarantu har yanzu suna nan a kulle, sai an cimma matsaya yan bus da kuma taxi suna iya ayyukansu. Amma idan akwai bus wanda take daukan mutane 12, to yanzu ya zama wajibi ta dawo mutane 6. Har wani kuma zirga-zirga wanda ake yi na cikin jihar Kaduna kamar mutum ya taso daga Zaria zuwa Shikabancin an yada a yi wayannan.
Wasu suna magana cewa da kuka ce Juma'a da Lahadi banda sallah ta kullun-kullun ko zuwa coci na kullun-kullun kenan?
Abinda ake nufi nan shine ai sallar Juma'a ku sai ce wannan ne kawai za a yi.
Wannan sabuwar sanarwar sassauci dai ta sa majalisar malamai da limamai ta jihar Kaduna kiran wani taron gaggawa, inji sakatarenta Malam Yusuf Yakub Al-Gasiyu.
Jin sanarwar da gwamnatin jihar Kaduna ta fitar da shugaban majalisar limamai da malamai ya ba da umarni a kira gaggan malamai wadda suke cikin wannan shugabanci na wannan majalisa. Za mu zo mu tattauna magana kan dokan da aka sa ba za a wuce mutane 20 ba. Za mu tattauna bayan gama insha Allah mu zo mu kira ku jami'an mu sanar da ku abin da muka cimma insha Allah.
Masu fashin baki kan al'amuran yau da kullun dai ina ganin akwai buƙatar ganin gwamnatin jihar Kaduna ta ƙara yin nazari game da wannan doka. Barista Shu'aibu Aliyu ya Musa Zaria na cikin masu irin wannan tunani.
Gwamna ya ƙara duba wannan abubuwan da ake yi, irin dokokin da aka tsaurara din nan ba su yi dinji da abin da yake in reality a ƙasa ba. Kaduna ce mutum nawa ne suke da wannan cutar?
Barista, wasu na ganin wannan sassauci da aka samu ai zai taimaka tun da an je a je a yi sallar Juma'a a kuma je cocin Lahadi.
To in ka ce a je a yi sallar Juma'a kawai za ta tara mutane, ina kuma waɗannan salloli da ake yin su?
Sai dai duk da wannan sabuwar sanarwa kuma gwamnatin ta ce kasuwanni da makarantu za su ci gaba da kasancewa a rufe. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Nigeria.
To majalisar dokokin jamhuriyar Niger ta aiwatar da gyaran fuska ga tsarin kasafin kudaden shekarar nan ta 2020 domin baiwa gwamnatin kasar damar tunkarar wasu matsalolin da suka taso. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaiman Muni Barma yayi kuma da ƙarin bayani.
Annobar cutar corona da ake fama da ita a yanzu haka a dokacin kasashen duniya ta haddasa matsalolin da ke buƙatar daukar matakan gaggawa. Jamhuriyar Niger bata tsira daga wannan matsala ba, dalili kenan gwamnatin kasar ta shigar da buƙatar kuskurimar kasafin kudade a gaban majalisar dokokin kasa, kamar yadda sakataren ofishin ministan kudin kasa Habu Hamidin ya bayyana.
Duka ministerori sun jiba kowane ya sake tsari, shi yasa ku gani kudi da aka tsara mana wasu ministerori an yanke su, kuma wasu an karasa musu wasu saboda su fuskanci sabo matsala da aka samu. Kamar muka doka wajen minista mai kula da lahiya, kun gani dole akwai kaya yake da bamu da su canda, saboda misalin wannan cuta da aka samu dole sai da aka sau su. Cajin da aka kawo ya sa kasayin kuɗi ya tashi daga miliyar 2,266 zuwa miliyar 2,422, shi ya samu ƙarin kenan na miliyar 156.2.
Bayan da bangarorin majalisar suka tafka muhawara akan wannan bukata, daga bisani sun amincewa sauye-sauyen da gwamnatin ta zo da su sakamakon gamsuwa da hujjojinta, inji Aliyu Abdusale na bangaren Rinjaye.
Raka mutane da an ga cikin wannan matsaloli na wannan annoba, mai girma shugaban kasa cikin bayanin da yayi yace a dauke mutane kudin ruwa da wuta, kuma wanda ya shahi cikin karkara wata azumi duk gabaki daya an ka dauke musu wannan basu biyan kudin ruwa.
To sai dai ƴan adawa sun juya wannan bukata baya, saboda a cewar su akwai alamar dirba-dirba a tsarin da gwamnatin ta zo da shi, kamar yadda kakakin ƴan majalisa na bangaren Hamayya Salifu Hassan ya shedawa manema labarai. Yace ba a yi mana bayanin kasan da aka riga aka aiwatar a kasafin kudaden na ainihin ba. A ka'ida ya kamata a sanar da ƴan majalisa adadin kudaden da aka kashe a kasafin kasa, to ba a yi hakan ba. Sabili kenan muka juya wa bukatar gwamnatin baya, amma kaga bangaren Rinjaye kamar yadda aka saba sun rufe ido akan wannan tsari. Babu hannunmu wajen amincewa wannan sabon kasafi, domin ko kadan ba ya la'akari da matsalolin galibin ƴan kasa ba. Wannan shine karon farko da gwamnatin ta Niger ke nuna bukatar aiwatar da sauye-sauye wa tsarin kasafin kudaden shekarar 2020. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49, da kuma 60, sai kuma kilohertz 1530. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 101.5. Baya ga haka ko da yaushe muna nan a shafukan mu na internet, wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com da kuma sauran shafukan mu na sada zumunta. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Baki mai yanka wuya. An yi hannun riga tsakanin gwamnatin tarayyar Najeriya da gwamnonin jihohin kasar dangane da sabuwar dokar baiwa bangarorin shari'a da majalisun dokoki na jihohi 'yancin cin gashin kansu. Jama'a assalamu alaikum. A farkon makon nan ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya rattaba hannu a wata sabuwar dokar bangaren zartarwa mai lamba 10 wadda ta yi tanadin 'yancin cin gashin kai na bangaren shari'a na jihohi da kuma na majalisun dokokin jihohin. A ƙarƙashin wannan dokar, dukkan kudaden tafiyar da bangarorin biyu a matakin jihohi za su tafi ne zuwa gare su kai tsaye daga asusun gwamnatin tarayya, ba tare da sun yada zango a asusun gwamnatin jiha ba. To sai dai tuni da lamarin ya janyo tada jijiyar wuya tsakanin gwamnatin tarayyar da gwamnonin jihohin, tare da musayar ra'ayoyi ta hanyar taruka daban-daban, inda daga ƙarshe dai gwamnatin tarayyar ta ce ta ɗan dakatar da su ma'aiwatar da dokar har sai an cimma daidaito akan wasu al'amura masu sarƙaƙiya a dokar. Abubakar Malami SAN shine ministan shari'a na Najeriya, ya kuma yi wa wakilinmu bayani akan dokar da kuma dalilin da yasa shugaba Buhari fitowa da ita.
To idan kana neman ansa wannan tambaya sai ka wai kashi na biyar na tsarin mulkin Najeriya. Wannan kashi na biyar ya zo faro-faro bayyane karara yake cewa haƙƙin shugaban ƙasa shine haƙƙin tabbatar da wanzuwar tsarin mulki kan shi da kuma aiwatar da shi. Wanzuwar tsarin mulki da aiwatar da shi shine babban haƙƙi da aiki na shugaban ƙasa a cikin tsari irin na demokradiya, a cikin tsari irin na federalism wanda muke aiwatar su a Najeriya. To in har shugaban ƙasa yana da haƙƙi na tabbatar da wanzuwar tsarin mulkin Najeriya, tsarin mulkin nan kuma a kashi na 121 ƙaramin kashi na uku ya ce majalisoshi na jihohi da kuma bangaren shari'a a mataki na jihohi suna da haƙƙi na ba su kuɗaɗen gudanarwa kai tsaye.
To ganawar da kuka yi tsakanin ofishinka da gwamnoni na Najeriya shin me ya matsayin da kuka cimma?
To an fara tattaunawa a mataki na shugabanci, amma abinda a gaskiya al'amari akwai mataki na kwamiti wanda ita kungiyar gwamnoni ta ƙasa ta shaƙanta cewa suna da sha'awa na su haɗu da ofishin Attorney General domin tattaunawa. Amma ala kulli halin wannan tattaunawar ta farko da aka fara tsakanin Attorney General da kuma shugaban ita kungiyar gwamnoni ta tarayyar Najeriya, wato an daidaitu bilash ba tare da tsarafi ba akan cewa haƙƙi na autonomy wato na cin gashin kai a ƙarƙashin kashi na 121 ya tabbata kuma ya halatta a bisa la'akari da kashi na 121 da ƙaramin kashi na 3. Amma bukata ta kama ta tattauna akan wani hanya za a bi domin tabbatar da wanzuwar wannan kashi. Saboda haka babu jayayya akan amincewa akan abin da ya danganci cin gashin kai, amma tattaunawa yanzu da ake tunanin ta haddasu tattaunawa ce akan wani tsari za a bi na ganin da cewa cin gashin kan ya wanzu.
To sai dai a bangaren gwamnonin cewa suka yi aiko dama can ba su yi inkarin wannan tanadi na doka ba. Domin kotuni da waɗannan bangarorin biyu na majalisar dokoki da na shari'a suke cin gashin kansu a jihohin ƙasar da dama. To amma abinda gwamnonin ke inkari shine tsarin da gwamnatin tarayya ta shata na aiwatar da dokar wanda suke ganin ya sabawa tanade-tanaden kundin tsarin mulki da dama, kazalika da kuma kokarin karbe wasu haƙoƙin gwamnatocin jihohi a miƙawa gwamnatin tarayya. Suleiman Usman Tsaki SAN shine kwamishinan shari'a a jihar Sokoto ya kuma bayyana korafin gwamnoni akan wannan matsalar.
Akwai tsarin mulki na ƙasa wanda shine babban kundin da ya kafa ƙasa ita kanta a matsayin tarayya. Ya rarraba ikon gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha. In an ce gwamnatin tarayya nan kacokan gwamnatin tarayya da bangaren ta majalisar darsarwa ta ƙasa wato National Assembly da bangaren shari'a ta da kuma bangaren zartar zuwa wanda mai girma shugaban ƙasa kan jagoranci. Haka a jiha akwai shi. Zartar zuwa ƙarƙashin jagorancin gwamna, shari'a ƙarƙashin jagorancin Chief George, sai kuma bangaren majalisar dokoki ƙarƙashin jagorancin speaker. To ga tsarin mulki in ka ji bisa shin 162 ya tsara yadda ake rarraba kuɗaɗen ƙasa don ya ma yi creating wani asusu da ake kira consolidated revenue fund na ƙasa. Wanda ya dai duk kuɗin da an na ƙasar Najeriya gaba ɗaya waɗanda aka samu don revenue a cikin wannan asusu suke. Duk kuɗin da ita kuma jiha ta samu tsarin mulki ya ƙirƙiro wani consolidated revenue fund kuma a jiha wanda aka kira consolidated revenue fund wanda duk kuɗin da za su shigo ma gwamnatin jiha ga dukkan ɓangarorinta za su shiga wannan asusu. Daga wannan asusu ne za a raba su. Yanzu da aka yi autonomy sai a ce a haɗa kuɗin ɓangaren shari'a a haɗa kuɗin ɓangaren majalisar dokoki ta jiha. To ita wannan executive order ta saba ma wannan tsarin gaba daya ba inda ta yi la'akari da shi, don cewa babban ministan shari'a ya ba da umarni ga accountant general ya yi deducting kuɗi daga can federal government waɗanda an meant for judiciary ya ba judiciary kai tsaye, kamar ana nufin judiciary ta jiha bangare ne na gwamnatin tarayya. Sai dai ya yi haka nan ga judiciary ta ƙasa ko ga majalisar dokoki ta ƙasa. Ita kuma jiha na ta tsari tana da irin waɗannan mukamai. tana da accountant general na jaha, tana da attorney general na jaha, inda aka san attorney general exercise power, tana da auditor general na jaha. Duk waɗannan mukaman tsarin mulki ya kafa su da kanshi. Akwai tanade-tanade tun daga sashe na 125 har sashe na 196. So abinda gwamnati jaha ke cewa fundamentals na tsarin mulki, structure to governance na kasa, wannan order ta saba mata gaba daya. Sannan abinda zaka ba judiciary ta jaha, ba ga budget din gwamnatin tarayya yake ba, a budget din gwamnatin jaha yake. Ko da autonomy ka ba, sai sun kai budget din direct to legislature. Don legislature suke da power na appropriation, wato dokar kasafin kuɗi ta jaha. To daga kuɗin da aka kasafa mu ko wani bangare ne a wannan kasafin, su ne kadai zaka iya ba judiciary ta jaha nata direct, ka ba bangaren majalisa nata direct. Kaga ba abu ne da za a yi a tarayya ba, abu ne da a jaha za a yi. Sannan in aka yi shi, aka zo yin shi a jiha, za a dibi strength na kowace bangaren gwamnati. Abinda autonomy din shine yancin gashin kai, ba za su sake zuwa wajen gwamnan jiha su yi memo ba, suna neman approval kan kuɗin da za su kashewa. Da an raba su, an ka ba su, su za su bi tsarin kashe kuɗi na jiha da dokokin jiha. So in ka ba su yancin gashin kai, gwamnatoci ba su jijiya, an ɗauke musu nauyi da yawa wanda suka ɗauka yanzu. Idan mutane suka duba daga tsarin bodin din da aka gwamnatin jiha da abubuwan da kai, in an ɗauke mata an ka ba wasu wani laifi da wani abu da ake gani na wannan, ba ko ma azama jiha. So ba wani abu ne da gwamnatin jihohi suke da jayayya kai iyaka abinda suke magana, a dubi abubuwan nan a tsarance a yi gyara ta yadda za a bi doka kuma abubuwa su kai daidai. Don yanzu misali, in kana magana ayyuka, akwai ayyukan da an ka bai na bisa dokokin jiha ko gyaran ta ko wani abu waɗanda jiha ta bai. Akwai na bangaren shari'a, ya za a yi da biyan waɗannan ayyuka? Tunda in aka ba da autonomy sun koma ƙarƙashin su. Duk waɗannan sai an sorting out. Akwai pension ko gratuity, wacce hukuma za ta koma biyan pension? Dole sai an ƙirƙiro wannan hukuma a matsayin bangaren judiciary don ta rinka harkar pension na judiciary, har doka sai ma an yi. Haka su ma legislature da dai tsare-tsare da yawa waɗanda suna ɗaukar lokaci, ba abu ne kawai za a ce abu ya faru ba, kawai sai ya faru.
To sai dai kuma masu fashin baki na kallon wannan badaƙalar ta wani gefen daban. Mai sharhi akan lamuran siyasa da demokradiyya Dr. Yahuza Getu yana ganin cewa yancin cin gashin kai na waɗannan sasannin gwamnati biyu a matakin jihohi bai tsaya kadai akan sha'anin samar musu da kudaden su kai tsaye ba.
Zai karfafa yancin shari'a a jihohi ta hanyar cewa duk wanda zai ƙara karfafawa masu kai ƙara da neman haƙƙin su wajen tunkarar hukumomin shari'a, ba kamar yanzu da ake cikin cewar talakawa da wanda bi yake jin bai isa ba yana ganin cewa shi shari'a ta fi ƙarfin shi koda yana da haƙƙi, yayin da kuma wanda ya isa yake ganin cewa inda har shari'a ta zo shi ya isa, don haka isa shi ba isa a yi mai abin da ba shi kenan wanda yake so ba. Dangane da abin da ya shafi demokradiyya kai tsaye, zai karfafa 'yan takara waɗanda suke masu wanda suka san ciwon kansu, masu kishin ƙasa, su fito su shiga a dama da su.
A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa, inda za mu dawo muku da wani sabon shirin. Godiya ga wakilin sashen Hausa Umar Faruk Musa, Cuba Hero Diodone ya daidai ta sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.
A gaida Murtala Faruk Sanyinna, yanzu kuma ga labarai a takaice.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Iyalai, abokai da mutanen da ma ba su san George Floyd ba, sun halarci taron jana'izarsa a Jami'ar Fountain of Church da ke Birnin Houston a jiya Talata. George Floyd dai shi ne ba'amurken nan baƙar fata wanda mutuwarsa a lokacin da yake a hannun wasu 'yan sanda farar fata na Minneapolis ta janyo zanga-zangar yin Allah wadai da wariyar launin fata a faɗin duniya. Dr. Anthony Fauci ya bayyana cutar COVID-19 a matsayin wani mummunar abu a lokacin da yake jawabi jiya Talata ga wasu shugabannin masana'antun nazarin ilimin halitta na zamani a cewar wani rahoto. Shugaban kasar Burundi Pierre Nkurunziza ya mutu bayan da ya fama da abin da gwamnatin kasar ta ce bugun zuciya ne wata biyu kafin kammala wa'adinsa. Nkurunziza ya mutu ni asabiti kuwiti da ke gabashin Burundi da yammacin ranar Litinin. Kwana biyu bayan da yace baya jin dadin jikinsa aka kuma kai shi asibiti.
Kuma sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki daya sai kuma an jima da hutu dan Allah ya kai mu. Za ku ji wata tawagar abokan aikin mu daga ofishin mu na Abuja da wani sabon shirin. Yanzu kan a madadin Hadiza Kyari wacce ta ni gabatarwa sai kuma Ciba Hero Jibine da haka shirin. Ni Mahmud Laro ne ke cewa